Rundunar sojojin ruwan Najeriya wacce kundin tsarin mulkin kasar ya dora mata alhakin tsare yanci da iyaucin Najeriya ta ruwa. Da dama daga cikin yan kasar ba su cika jin duriyar ta ba. Kamar dai takwarorinta rundunonin mayakan kasa da na sama. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto da halin yanzu yake ziyarar aiki a Najeriya. Ya tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo ko menene bambancin su da sauran rundunonin mayakan kasar?
Bambanci shine rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ita ce aka ba alhaki ko kuma ce aka ba ta responsibility na kula da territorial integrity ta biki na iyakokin kasar Najeriya ta ruwa ko kuma ce ta teku. So shine bambanci, amma duk da haka akwai yanda muke haɗin kai kuma da su domin mu tabbatar da zaman lafiya cikin ƙasa, wato kamar tsananin security. Kashin abinda ake cewa aid to civil authority, muna haɗin kai da sojojin ƙasa da na sama don a tabbatar da zaman lafiya a ciki.
Vice Admiral Awal Gambo ya ce duk da kasancewar su mayakan ruwa, amma duk da haka fafatawar su ba wai ya fara kuma ya tsaya a cikin ruwa kadai ba.
Muna da sojoji na musamman wanda ake kira special forces ko kuma special boat service, wanda suna iya aikin soja a ƙasa da ruwa da kuma sama. Sosai? Kasan suna aiki ne kamar SEAL na United States da kuma Special Boat Service, wato wanda matsayinsu daya da ake samu a Britain. To muna da wayannan sojojin na musamman da suke taimakawa especially internal security. Mun kaga gaba daya da wasu sojojin namu regular personnel da kuma su wayannan special forces, muna da kusan 1,000 wanda suke cikin taimakawa sojojin ƙasa.
Suna yake tare da ƙasa
da na ƙasa sosai.
So yanzu kaman abin da ke faru a sashen musamman dubu da arewa
maso
gabas, duk sojojin ku suna aiki tare da wannan
sosai. Tafkin lecture ai muke taimaka kware da gaske, saboda area dinmu ne bangaren ruwa ne.
Babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.